بسم الله الرحمن الرحيم إن لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم هدي أشرم ببيو قوات الربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شكرا دبو قدت عليه إذا أشرم دقاء wanda ya daidai da 22 ga watan Julai shekara ta 2000 muna karatun littafin As-Sarimul Battar fi Tasaddi li Saharatil Ashrar na Sheikhul Allama Wahidu Abdusalam Bali Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi muna karkashin faslin da malam yake mana bayanai dangane da al-adillatu ala wujudi sihiri dalilan da ke tabbatar da cewa sihiri akwai shi a duniyar nan malamin ya kawo mana dalilai daga cikin alqur'ani mai girma ya kawo fassarorin da manyan malamai kamar su Ibn Jarir al-Tabari su al-Imam Ibn Kathir da sauran malamai kamar su al-Allamah al-Qasimi abinda suka fassara waɗannan ayoyi tabbas cewa babu shakka dangane da cewa akwai ainihin wato sihiri to duk sanda mas'ala ta faru a ƙasar ka kai dan Najeriya in aka samu wani ya miƙe ya ce ƙarya ne babu sihiri ya dauko su ayoyi yana ta'awilin su ba wai kawai kai ka kalli wannan malami ba ka hada wannan malantar malamin da waɗannan hamshakan malamai a ce al-Imam Ibn Jarir al-Tabari shaihun malaman tafsiri baki ɗaya shine malamin tafsiri wanda ya fassara al-Qur'ani ta hanyar ainihin fassara Qur'ani da Qur'ani ta hanyar Qur'ani da hadisi ta hanyar Qur'ani da fassarorin manya-manyan malamai cikin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina yana kawowa da isnadai ingantattu da makamantansu sannan al-Imam al-Allamah Ibn Kathir ad-Dimashqi wanda babban malami ne a aqida da tafsiri da hadisi da fiqh da tarihi yazo ya rubuta tafsirin shi sa'annan al-Allamah al-Qasimi wanda wannan malami ya kwatankwacin shekarar shi 86 ko da 7 da rasuwa yazo ya ainihin rubuta tafsiri waɗannan malamai aka ɗibo maka fassarar su to sai ka samu yanzu wani dan wata kungiya ko wata dariƙa ko wata mazhaba ta ce shine malami shine shugaban malamai shine sarkin malamai shine shugaban komiti ya ce ƙarya ne babu aljani ya ce ƙarya ne babu asiri ya ce ƙarya ne aljani zai shiga jikin mutum ƙarya ne sihiri baya ci sai ka fara auna karkace wai malamai sun yi sabani wannan muguwar kalma ce kuke yawo kuke fadi kamar a Zariya nan wai sai a ce wai malaman Zariya wai suna sabani a ina ne malamai biyu a Zariya suke sabani tsakani da Allah ka miƙe ka nuna mana malamai kwa biyu da suke sabani a Zariya amma kai matsalar shine duk wanda kaga yayi nadi ya ajaje mu shikenan malami ne ku je ku karanta ilimin usulul fiqh ka je ka karanta ahkamul mujtahidin duk littafin usulul fiqh dauki ka je can karshen shi ka karanta za ga ahkamul mujtahidin kaga kafin a ce wa mutum malam wani irin karatu zai yi amma mu yanzu wanda yafi kowa jahilci a garin ku in ka hade da shi baka ce malam ba sai ya tashi hankali dan haka kowa malam ne sunan wata riga kowa malam sai an ce mishi malam hankalin shi zai kwanta dubi sahabbai wani sahabi kaga an ruwaito hadisi an ce daga malam Abdullahi dan Umar in kai malami ne sai an ce a fadi sunan ka me zai rage daraja ka karanta isnadi ina ka taba jin an ce haddathana al-Imam Malik saboda gaskiya ba ta bukatar ado Imam Malik ko kake ko kaso imamu ne dan haka babu bukatar sai an ce Imam Malik duk almajiran shi in suka zo Isma'il Abu Nu'aym Abdullahi wa duk wanda yazo sai ya ce haddathana Malikun mun gane wannan Imam Malik da kanshi kaje ka karanta littafin Ma'rifatu Ulumil Hadith ta al-Imam al-Hakim Abu Abdullahi An-Naisaburi yace duk malamin da ba zai iya ware ingantattu da waɗanda ba su inganta ba daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan in ka dawo bangaren ma'rifatun nasikh wal mansukh a qur'ani bai iya gane wannan aya ta shafe wannan aya wannan hadisi ya shafe wannan hadisi ganewa a ilmance ba fa irin ganewar da mu ake a ƙasar nan ba a ƙasar nan da an karanto hadisi annabi ya ce man massa zakarahu falyatawabba wanda duk ya taba azzakarin shi alwala wannan hadisi sahihi ne al-Imam Ahmad Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah da Ibn Hibban sun ruwaito shi sa'annan ga kuma wani hadisin shi ma har wa yau al-Imam Ahmad Abu Dawud Tirmidhi Ibn Majah Ibn Hibban dukkan sun ruwaito shi shi ma sahihi ne annabi yace wanda ya taba azzakarin shi ai gaba shi ya taba wato ba sai ya saki alwala ba da ka karanta malaman Najeriya sai su ce maka wancan na farko ya shafa wannan na biyu to in ka tambaya yaya aka ya shafi sai ya ce wannan ya ce za a saki alwala wannan kuma ya ce ba za a saki ba kaga wancan da muke kai shi ya kashe wancan da ba mu akai kawai wai wannan shine kanikancin sune sufanin da ya biya gane cewa da haka ake aikin to Imam Malik yace duk wanda bai sanya ake a gane an-nasikh wal mansukh wannan hadisi shi ya shafa wannan wannan aya ita ta shafa wannan wannan hukunci shi ya shafa wannan saboda kaza saboda kaza saboda kaza Imam Malik yace bai halatta a kira shi malami ba shi yasa kowa a kira shi da sunan shi mana kowa a kira shi da sunan shi in ka ganshi ya Ahmad ya Muhammad manzon Allah kadai a duniyar nan shine Allah bai yarda ka hadu da shi kace ya Muhammad ba in ka ce kai rashin kunya amma duk wanda kace ya wani sai dai mahaifinka wannan ladabi na shari'a amma ya wani ba kai laifi ba gashi dai cikin isnadi sai ka ji sun ce haddathana Abdullahi qala haddathana Maliku an Nafi'in an Abdullahi ibn Umar baka taba jin an ce al-Sheikh Abdullahi ibn Umar ba ka taba ji tsakaninka da Allah ko a ce daga Alhaji Jabiru ko daga Alhaja Hajiya ka taba jin wannan amma Jabiru dan Abdullahi shi ya ruwaito mana aikin Haji Aisha ita ta ruwaito mana Abdullahi dan Umar shi ya ruwaito mana Ibn Abbas duk waɗannan taron dangin su suka ruwaito aikin Haji amma cikin zuwa kaje an ce Alhaji Jabiru ko Alhajiya Aisha ba ruwan su da wannan matsalar su su abinda suke so Allah ya yarda da su duk duniyar nan bata yarda da su ban Allah ya yarda da su bukatar su ta biya kuma sai Allah ya biya musu bukatar su laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba Allah yace ya yarda da waɗannan mu'minai da suke maka mubaya'a a gindin wannan bishiya Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu kuma ya saukar da natsuwa a cikin zuciyar sa'annan Allah ya musu sakamako da wani budi ba da dadewa ba duk inda ka duba sai kaga Allah ya yarda da su saboda su ba so suke mutane su yarda da su ba saboda al-Imam Abu Dawud da Abdullah ibn Mubarak sun ruwaito sahihin hadisi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wanda duk ya nemi mutane su yarda da shi a halin ainihin ya fusata da Allah Allah zai tunkuda shi ga mutane kayi gyara nan kayi nan dan ka dan yi dabara nan ai za a yi wa'azin hadin kan musulmi Allah ya hada kan musulmi amma wallahi ba wani da ya isa wa'azin hadin kan musulmi yana wa'azin hadin kan musulmi sai kaji yana sukar wasu kuma wadancan da ya soka su waye arna ne musulmi ne su za a yi hadin kan da su tunda an soke su in zaka ga mutane gaskiya ka ga mutane gaskiya kawai mutane wanda zai bi gaskiya ya bi wanda ba zai bi gaskiya ba ya batta ya kamata mutane su gane wannan billahi allazi la ilaha illa huwa babu wata hanya da za ta fi ta gyara al'umma baki ɗaya sai hanyar da ta gyara waɗancan ta farko mecece ta gyara ta farko jiya mun ji hadisin manzon Allah taraktukum ala taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu haka annabi yace na bar muku abubuwa biyu in kun rike su ba za ku bata ba littafin Allah da sunnar manzon Allah hadisi ne al-Imam al-Hakim ya rawaito shi sahihin hadisi wannan ya kamata jama'a su gane wannan amma a kashin gaskiya saboda Allah irin mas'alar da take faruwa kawai ka ji wani wanda bai kai a ce zunubi ne na jahilai ba zunubin jahilai bai kai matsayin zunubin jahilai ba sai Ibn Kathirin sai ya fassara sai ka ji ya ce amma shi bai yarda da fassarar ba man anta waye kai tukuna alamar tambayar da ya kamata a aje a goshinka kenan ka ce wai ni man anta tun daga sanda Iblis ya ce ana tun daga ran nan ya lalace da ya ce ana khairun minhu tun daga ran da ya ce wa Allah ya ce ni na fi adamu alheri khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tini ni da wuta kai ni shi kai shi da tabo dan me zaka fifita tabo akan wuta tun daga ran nan ya zama sharrun wa asharra minhu amma Ibn Kathirin ya fassara al-Imam Ibn Jarir al-Tabari al-Imam al-Qasimi manyan malamai sai kai mutun ya ce amma shi bai yadda ba wanda a kwararan su a anguwar su a layin da gidan shi yake almajirai masu ko dan kanzo ba su yarda shi malami bane balle a ce in an daga shi a duniyar ilimi Ibn Kathirin kana so baka so ka yarda malami ne ko ka yarda da shi akan wata matsala ko baka yarda da shi ba sai da yazo da ya tashi zai maka tarihi sai ya ce albidayatu wan nihaya tarihi zai maka sai ya ce albidaya tun daga me Allah ya fara halitta a duniyar nan daga nan ya fara maka tarihi baka taba jin tarihi irin wannan ba tunda uwarka ta haife ka a ce za a fara tun daga abin da Allah ya fara halitta tun daga nan albidayatu wan nihaya farko da karshe yayi wannan tarihi har yazo zuwa zamanin da yake rayuwa sai mai da ƙarshen littafin ya zan kamar jarida. Duk abin da ya faru a ranar sai ya ce a yau an samu wata matsala ta faru kaza kaza, sai ya rubuta a yau limamin masallaci kaza ya rasu, ladan kaza ya rasu, a yau wane ya kaza, duk abin haka ya rinka rubuta. Al-Imam Ibn Kathirin Al-Bidayatu wa Nihaya mujalladi 8 juz'i 16 tarihi ne wannan. Yazo yayi littafi tafsirin Al-Qur'ani Al-Imam Ibn Kathirin kenan. Yazo kuma yayi Jami'ul Masanid, duk wani musnad wannan musnad wannan ya tattara su baki ɗaya mujalladi 37. To wannan a takaice kaji Ibn Kathirin, dan Allah kai ka taba rubuta wata makala an rubuta a mujalla an goku, amma sai kaji mutun yace ni ban yadda ba, shikenan wai bai yadda ba, kuma sai jahilai mishi tafisi mishi kabbara, shikenan wai ya ci kasuwa, wai shi yafi Ibn Kathirin. Har al'amari ya kai jama'a a zariyan nan a samu wai limami yana cewa limamin ɗan izala ne shi, wai yace Ibn Taymiyyah wai kafiri ne, Ibn Taymiyyah wai kafiri ne, wai Ahmad ibn Hanbali kafiri ne, akan minbarin masallacin Juma'a wai Wahid Abdulsalam Balin ne. Wannan littafin kuna jin tunda muka fara karatun littafin, ce maka yake Allah ya ce, annabi ya ce, aya kaza, hadisi kaza, malam wani ya ce, sai ya ce duba littafi kaza, amma wai wannan abun wai shine kafiri, wai Ibn Taymiyyah kafiri ne, me yasa? Wai saboda Ibn Taymiyyah yana magana da aljanu. Wai Imam Ahmad kafiri ne, me yasa? Saboda Ahmad ibn Hanbali yana ainihin magana da aljanu. Wai dalilin kafirtawar kenan, da ka taba shi sai ya ce ai Sheikh Usman An-Nur Al-Albabi ya ce wanda ya ce yana magana da aljanu kafiri ne. Shikenan dalilin. Wane ne ya koya maka karatun Nurul Albabi? Larabci ka iya kai kaje kai? Kullum muna tunasar sheku suka ce man ja'ala al-babaini baban wahida faqad qasa qiyasan fasida, wanda fi ya tattara kofofi biyu ya mai da su daya, yayi mummunan kiyasi. Sheikh Usman yana maganar bokaye da ƴan duba da ƴan bori, akan haka yayin wannan littafin nashi Nurul Albabi a masallacin nan muka karanta littafin Nurul Albabi yau shekara 7 ko 8 da suka wuce, muna nan da kasusuwa. To kamar mas'alar jiya ce, waɗancan da suke cewa sihiri ƙarya ne sai suka ce saboda sihirul takhlil ai rufa ido ne kawai, idon ake rufewa, amma hakikanin al'amarin shi abin yana nan yadda yake. To shikenan shi ma wannan da yaje ya karanta, ai Sheikh Usman ya ce wanda ya ce yana magana da aljani ya zama kafiri, wai a ƙarƙashin wannan magana ta Sheikh Usman ya dauki Ahmad ibn Hanbali ya ce kafiri, wanda duk duniyar ilimi Imam Ahmad ibn Hanbalin aka zo kan shi sai ya ce Imam Ahlus Sunnati wal Jama'a, amma wai a masallacin izala aka kafirta Imam Ahmad, amma kuma suke yawo suke cewa wai mu muna zagin malaman fiqh, shi Imam Ahmad ba malamin fiqh bane, kaddara mu muna zagin malaman fiqh, su kuma limamin su ya kafirta Imam Ahmad ya kafirta malaman fiqh, to yanzu wa yafi munin aiki kenan, balle wa ke da sheda kwaya daya mun kafirta malamin fiqh ko mun zage shi. Mas'ala cin aka zo da ita, Allah ya ce, annabi ya ce, Imam Malik ya ce, sai mu ce ta Allah zamu dauka ta manzon Allah Imam Malik, Allah ya ji kai, sai ya ce an zage Imam Malik saboda gidadanci. Amma gashi qarara sarahatan an ce Imam Ahmad ibn Hanbali kafiri ne, amma kuma mutane sun yi shiru saboda mutane ba su san mutuncin sunna ba, shi yasa in mun zo muna ba mafamai akan su sai ku ce muna taba limamanku su daina taba wa manzon Allah limaman da ya bari a baya. Billahi allazi la ilaha illa huwa, duk wanda ke son ganin tashin hankalin ya taba waɗannan malaman ka gani, saboda ba a san darajar imamu Ahmad ibn Hanbali. Shi ya zo ya rubuta kitabul musnad, musnadul imam Ahmad, da ya rubuta sai ya kira babban dan shi Abdullahi ya ce, kai Abdullahi kaga littafin nan, ka haddace shi ka iya karatun shi, nan gaba littafin nan zai zama jagora a duniyar manzon Allah, a duniyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka aka wayi gari wannan littafi nashi a yau kusan da wahala, kaga wani hadisi a Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, wanda babu shi a cikin musnad al-Imam Ahmad, har dan da ya karatu sai yake ga akwai wasu hadisi da ya kamata uban ya zuba, amma bai zuba ba, sai shi ya tashi ya rinka zuba su. Malamai da suka zo ta hakiki irin su Sheikh Ahmad Shakir, in sun zo sai su ce wannan hadisin da Abdullahi ya kara ai uban ya fitar da shi a wuri kaza, ina ai manya in suka yi aiki malam da wuya ka iya istidraki irin su Imam Ahmad, amma wai Imam Ahmad ibn Hanbali wai kafiri ne, kuma wannan magana an fade ta, wai shikenan an yafe ta wuce, shikenan an fadi banza. To wai waɗannan irin zindiƙan mu'tazilawan da ke da sunan ahlus sunna, wai su ne za a ce wai a sassauta musu, wai dan ai hadin kan musulmi, ai hadin kan musulmi a ce Imam Ahmad ibn Hanbali kafiri? Billahi allazi, sai mutun ya tuba tukuna tuba na hakika, sannan za a fara magana ai taron haɗin kai ma, munafunci kawai. ina irin musuluncin da za a ce ana zagin irin su Imam Ahmad ibn Hanbali, a ce wai kan musulmi zai hadu? Ma'ana yanzu aka ce Imam Ahmad kafiri ne, duk hadisin da yazo cikin musnad al-Imam Ahmad bai halatta ka karba ba kenan, dan ka'idar malaman hadisi ba ma kafiri ba, zaka ce mutum fasiki ne ba a karban hadisin shi, hadisan shi duk gaba ɗaya sai su zama munkar, balle a ce kafiri, ma'ana hadisan shi duk baki ɗaya sun zama muhtalika, mawdu'a, sun zama kagaggu ƙarya kenan, ba a karban su, don ba a karban riwaya min kafirin, in kafiri ya bada labari ba a karbe, sai dai ya gani ko ya ji yana kafiri. Yanzu ya musulunta, in ya bada labarin abin da ya gani yana kafiri, za a iya karba tunda ya musulunta a yanzu. Ga hadisan cikin Bukhari, karanta babin kira'a. Sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam Az-Zubair ibn Mut'im ya ji annabi yana karatun wal mursalati a cikin sallar magriba yana kafiri, da ya musulunta ya bada labari aka karba, gashi nan kowa na aiki da hadisi, yana cikin Bukhari babin kira'a mujalladin farko juz'i na farko. To amma a ce ya bada labarin yana kafiri, saboda haka ya kamata mu rinka mu san su waye malamai tukuna. Amma mas'alar da ta faru, ɗaliban ilimi sun ki komawa su koyi menene hakikalin ilimin, balle ya iya tantance shin su waye malamai ne, su waye kuma ba malamai ba. Amma ba haka ba, irin waɗannan gwarazan malamai irin su Ibn Kathirin, irin su ne ake hujja da su a duniyar ilimi. Amma sai ka ga wai wani ɗan tsako a cikin jahilai, wai sai ka ji wai ya ce wai Ibn Kathirin wai ya yi kuskure, wai Ibn Taymiya ya yi kuskure. Ya kamata mutane su san malamai aka ce ainihin luhumul ulama'i masmuma, naman malamai guba ce da shi, billahi lazim kace zaka tasa su gaba kana nan sai Allah ya fatatta kaka. Ai ga irin su nan mun gani da kuma duk su irin waɗannan kananan takadiran yanzu suna ina, kana jin labarin su fala tasma'u lahum hamsa, fata jin komo tsinsawun su tun nan da wuri Allah ya fatafata da su. Dan kana neman girma sai ka dubi wani abu wanda al'umma musulunci suka hada kai, sai ka ce ƙarya ne dan wai kai ma wai khalif tu'raf, wai sabawa wanda aka sani dan kai ma a san ka. Dan in aka ce yau ga wani dan damban duniya da duk duniya aka san shi, kai kuma yau ka taso kana dan boxing dinka a anguwar ku, kana dukan katanga gidan ku, kana koma da ba kana faduwa, misali in kana so a san ka, sai a ce ya tarbi wanda yake da kambi na duniya gaba daya. To ko da wancan babban buge ka yayi, in aka tashi sai a ce wane ne wannan, sai a ce ai wani ne, to daga haka ba a san shi kenan. Duk wanda ba a sani ba, in yana so ainihin a san shi, duba ka gani waɗannan ƴan ɗariƙa da suka zo duna suka rasa ya za a san, sai su fara faɗa da Malam Abubakar Gumi, duk duniyar ilimi an san Malam Abubakar Gumi, to su kuma waye san su? To shikenan sai ya faɗi magana sai su raddi, sai aka fara waye wannan, har yake wannan babban malamin raddi, to daga haka an gane ba su kai shi ba, amma dai an san su. To shine khalif tu'raf, da an san wani kai kuma an ba a san ka ba, to sai kai kokarin faɗa da wanda aka sani wai kai ma a san ka. Amma ba haka ba, yaushe za a ce jama'a ana kafirta irin waɗannan sai Ibn Kathirin su abin, kuma mutumin nan ko pamphlet bai rubuta ba, ko ƴan risala ƴan karama bai rubuta ba, larabci wannan bai iya ba, bismillahir rahmanir rahim da zaka ce maka li'irabi ba zai iya ba, a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba zai iya ba, amma wai duk kalmar da ta zo a cikin alqur'ani wanda ta ce ash-shaytanu, wai ba shaytan na aljani take nufi ba, wai na mutane take nufi. To shikenan wai babu shaytanin aljani kenan, babu wai shaytanin aljani, kuma wai musulmi wasu je suna bin shi sallah, kuma gobe su Hawwa Aziz ce ka abuwa na sallah, kuma ga wani zindiqin suna bi sallah, cikakken arne suna bi sallah, allazi yunkiru ma huwa ma'lumun min ad-din bi ad-darura, wanda ya inkarin abin da yake tabbatacce a musulunci. Allah madaukakin sarki ya shirye da mu, shine malam ya kawo mana dalilan ainihin wato sunna, kuma ya kawo mana sharhuhi da manyan malamai suka yi anan ma, shine ya zo kuma yana dauko mana zantukan manyan malaman fiqhu, aqida, hadisi, tafsiri, ya kawo magana al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi, sannan ya ketara ya kawo al-Imam al-Qurtubi, sannan kuma sai ya kawo al-Imam al-Maziri. To bayan da ya kawo magana al-Imam al-Maziri, mun gama karanta sai lokaci ya kure ajiya. A yau malam ya ce الرابع نهد قال النووي رحمه الله تعالى الامام النووي الله مدوكاكين سركي يجي كانشي الامام النووي يا رايو يو كوتان كوتين شيكارين شي 800 دا رسوا الله يغفرتا مشي يا بار دنيا ا لوكاتين شيخ الاسلام ابن تيميه ينا دا شيكارا 17 ا دنيا سعد دا شي نووي يا رسو الامام النووي شي ني يزو يي لتافي شرح صحيح مسلم wanda sharhin shi shine ya zama madogara game da fassarar sahihu muslim a duniyar musulunci a yanzu, wanda har sharhin shi sai da ya shafa sauran sharhuka, galibin ana karanta sahih muslim sharhin nawawi ake dogara da shi fiye da sharhin al-qadi ya fiye da duk wani wanda ya sharhin sahih muslim al-imam an-nawawi yazo ya rubuta littafi ainihin na fiqhu juz'i 16 ar-rawda akan fiqhu yazo ya fara sharhin bukhari yace ba dan me karatu kada ya gaji ba ta sai nayi mujalladi 100 amma kai yake tausaya kai zaka karatu haka gaji amma shi ba matsala akwai abin da za a ce akwai jawabi magana kuma ta ilimi yake imam an-nawawi in kana karantawa shine littafin al-azkar sannan duk da ya gama ya ga wannan din na manyan malamai ne sai yace 40 hadith ɗan islamiya kuma nawawi bai manta da ku ba mun fahimci wannan ko al-imam an-nawawi kenan babban malami ne salihi bawan Allah shekara 45 kadai a duniya amma dubi irin aikin da yace ya shekara 2 bai kwanta da matashin kai akan gado ba bai kwanta ba bai kwanta ya kwanta haka bai kwanta ba aka ce shekara 2 ba kai bacci ba yace nakan dan taba ya kake yace a zaune yake shekara shi 2 a zaune in dare yana rubutu to in ka gaji fa yace sai dan sa kanshi ka dan ya jingina akan gwiwa in ya bacci ɗan mintuna sai ne yake ci gaba da rubutu inna lillahi ibadan fatana Allah yana da bayi waɗanda suke da kaifin basira fallaqud dunya wa khaful fitana suke wa duniya saki saboda suna tsoron rikici al-imam an-nawawi kenan Allah ya gafarta mishi ga abin da yace wa sahihu anna sihra lahu haqiqatun ingantacciyar magana da yace wa sihiri yana da haqiqa ne tabbas tabbataccen abu ne yana afkuwa wa bihi qafa al-jumhur wannan magana al-imam an-nawawi yace ita ce hukuncin da mafi yawancin malamai suka yanke wa alaihi ammatul ulama'i kuma akan haka dukkan malamai suke wa yadullu alaihi alkitabu was-sunna kuma malamai da suka hadu akan wannan magana saboda an samu alqur'ani da sunna sun yi nuni ga wannan magana sunnar ba kowace irin tarkatarka ba a'a as-sahihatul mashhura sunna ingantacciya kuma shahararriya intaha bayanin nawawi ya kare sai yace naqalan an fatihul bari ya ciro wannan magana ne daga fatihul bari wato al-imam ibnu hajrin ya dauko ta daga nawawi shi kuma wahidi ya dauko ta daga gireshi a cikin mujalladi na 10 kitabut tibbi kenan shafi na 222 kaji magana da al-imam an-nawawi ya fadi al-khamis malami na 5 qala ibn qudama rahimahullahu ta'ala al-imam ibn qudama Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ibn qudama babban malami ne a cikin malaman fiqhu na hadisi malamin ibnu taymiya ne kuma almajirin sidi abdul qadir ne shi yasa ibnu taymiya jikan abdul qadir ne a wajen koyon karatu ma'ana ibnu taymiya yayi karatu a wurin almajirin sidi abdul qadir shine al-imam ibnu qudamah al-maqdisi yana da ainihin littafi al-bughni wannan littafi yadda ka ji sunan shi haka yake al-bughni mai wadatarwa ma'ana in har ka samu littafin al-bughni na ibnu qudamah indai masaloli ne na fiqhu to ka sha ka more in Allah ya so shi yasa sai al-imam az-zahabi a cikin siyaru alamin nubala yace malami ba zai taba zama hamshakin malami a cikin fiqhu ba har sai ya karanta littafin al-mughni na ibnu qudama da kuma al-muhalla ta al-imam ibnu hazm az-zahiri ya fadi wannan a karkashin tarihin ibnu hazm ne to al-imam ibnu qudama al-maqdisi ga abin da yace was-sihru lahu haqiqatun sihiri dai yana da haƙiƙanin shi wa minhu ma yaqtulu daga cikin sihiri akwai wanda ke kisa wa ma yumridu akwai wanda ke sa rashin lafiya wa ma ya'khudhu ar-rajula an imra'atihi akwai kuma wanda ke kame mutum daga matashi fayamna'uhu wa ta'aha ya hana shi ainihin ya sadu da ita wannan rabtu kenan a sihirce mutum a kulle shi ya kasa saduwa da matashi ko azzakarin ta zama mu'annana yar karama ko kuma yazo gaba ɗaya a zakarin ta kitashi ko kuma ya sadu da ita ya kasa inzali ya kasa fitar da mani duk wannan akwai nau'uka na sihiri daban-daban wa minhuma yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi daga cikin sihiri akwai wanda ake yi sai ainihin a raba mutum da matashi duk waɗannan baki ɗaya da izinin Allah qala al-imam ibnu qudamah al-maqdis yace wa qad ishtahara bainan nasi wujudu aqdir rajuli an imra'atihi shahararran abu ne a tsakanin mutane labari ya shahara cewa ainihin an yi wa mutum sihiri ya kasa ainihin saduwa da matashi hina ya tazawwajuha yayin da ya aure ta fala yaqdiru ala itiyaniha sai ya kasa saduwa da ita wa idza hulla aqduhu idan aka kwance wannan kulli da aka yi aka je aka lalata asirin yaqdiru alaiha ba'da ajizihi sai kuma kaga ya saduwa da ita bayan da ya kasa anha hatta fara mutawatiran har sai da ya zan labarai irin wannan sun zama birjit duk inda kaje don Allah wani gari ka taba shiga wace kabila kake ciki wani kauye ka zauna wace anguwa ka zauna baka ji labarin a ce an yi wa wance ko an yi wa wani sihiri ba labari ya zama birjit ko ina la yumkin juhduhu ba zai yi ma a iya ainihin wato musun wannan labari ba zai yi kai musu ba anguwarku da kake ko kauyenku tafi ka je ka bincika kaji an ce ai an yi wa wani sihiri ai an yi kaza ai an yi kaza ai an yi kaza mutane sun gani a aikace sai ka zo kawai saboda kungiyanci sai ka ce wai ƙarya ne wannan duk abin da mutane suka gani a idon su sai ka ce ƙarya ne ai ruwan sama ya ba mutun kashi soran uwar shi ya rushe danna uwar ta mutu kuma sai ka ce ƙarya ne ba a ruwan sama saboda kai ne malami qala ibn qudama yace wa qad ruwiya min akhbari sahara kuma an ruwaito labarai na ƴan sihiri ma la yakadu yumkin tawatu'u 'ala al-kadhib fihi yadda yake labarin nan ba zai iya yiwa a ce duk an hadu akan ƙarya aka kirkira aka fada ba ko ina kaje ka ji labari akan sihiri ko ina kaje ka ji labari akan sihiri kuma sai a ce ƙarya ne aka kirkira aka fada ba zai yiwu ba intaha bayanin da aka dauko daga al-imam ibn qudama al-maqdisi ya kare sai yace naqalan an fatihil majid an ciro wannan magana ne daga littafin fatihil majid a shafi na 314 al-mughni ko al-mughni ta al-imam ibn qudama mujalladi na 10 shafi na 106 daga nan ne ya ciro wannan wa qala rahimahullahu ta'ala fil kafi har wa yau dai shi ibn qudama Allah ya ji kanshi ya fadi a cikin littafin shi al-kafi al-kafi littafi ne wanda shi ibn qudama al-maqdisi ya rubuta shi akan mazhabi na hanabila kamar yadda ɗan shi'a suna da littafi al-kafi na kulaini kamar yadda malikawa suna da littafi al-kafi na al-imam ibn abdul barri ma'ana malaman mazhabobi suka rubuta littafi su ce al-kafi wan littafin da shi kadai in ka dogara da shi a mazhabin ya wadatar maka yanzu sai kai karatun qawaidi ahlari ishmawi iziya risala askari mukhtasar qurtubi wane duk sai ibn abdul barri sai ya ce maka al-kafi fi fiqhi mazhabi al-imam al-maliki ga ainihin al-kafi wannan dai ya wadatar maka in ka san wannan to shikenan ka san malikiya idda ka sani ko fahimci wannan da kyau ko to shine shi ma ibn qudama ya rubuta littafi a cikin littafin ya fadi yace asiru azaim wa ruqan shi sihiri wasu irin surkulle ne ake karantawa wa ruqan da kuma wasu irin kalmomi na addu'a asalin dama mun yi bayani akan in aka kira kalmar da ruqa to ta zama ta bokaye in aka tashi kiranta da ta sunna sai a kirata da ar-ruqya sai dai wasu da dama suna ainihin bankaura sai su ce raqiya ai wani ya iya raqiya ai wani ya iya raqiya ai za ta je ai mata raqiya to kun ga wannan lahani ne wannan kuskure ne a ka'idar larabci raqiya hawa sama raqiya in ka ce wani ya iya raqiya wani ya iya hawa sama amma ar-ruqya shine ainihin ka karanta alqur'ani ko sunna ko addu'a ta alheri kai mutum addu'a da ita mun fahimci wannan da kyau ko shine wa uqad da kuma wasu kudurce yu'assiru fil qalbi wanda shi sihirin in aka yi sai yayi tasiri a zuciyar mutum zuciyar da tana son kaza sai kaga an juya zuciyar da iznin Allah ta koma kan kaza wal abdani kuma sai kaga an yi sihirin kwakwalwa ta ainihin juye ko jiki sai kaga kamar kwakwalwa ko kaga hannu ya shanye ko ga mutum ya zama ainihin gurgu ko makamancin haka jiki dai ayi sihiri a lalata jikin mutum fayumridu sai kaga shi sihirin ya sawa wanda aka yi wa rashin lafiya da iznin Allah wa yaqtulu kuma sai kaga shi sihirin ya kashe wannan mutum wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi kuma sai kaga shi sihirin ya raba tsakanin mutum da matar shi qala ta'ala ibn qudama sai yace Allah madaukakin sarki ya ce fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi balle kaga suna koyan abubuwan da zasu bi su raba tsakanin mutum da matar shi nan yana tabbatar maka ashe akwai wani abu da ake ana koyo dan a raba mutum da matar shi kenan ko wa qala subhanahu kuma Allah wanda sarki ya tabbata gare shi yake yace wa min sharrin nafasati fil uqadi Allah ka tsare mu daga sharrin mata masu kudurce a cikin kullakulli masu tofe ya'ani as-sawahir yace wato ana nufin as-sawahir mata masu yin sihiri allati yaqidna fi sihrihinna wadanda suke yin kuduri suke kulli wajen sihirin su wa yanfusna fi uqadihinna sannan sai kaga suna tofi a cikin wannan ainihin kudurce walaula anna lisihri haqiqatan, yace ba dan sihiri yana da tabbas akwai shi a duniyan nan ba. Lam ya amurillahu bil isti'azati minhu, da Allah bai bada umarni cewa a nemi tsari daga gare shi ba. Inda ƙarya ne zai yi ƙarya kuma Allah ya ce a nemi tsari, ashe gaskiya akwai shi. Intaha bayanin da aka dauko daga Ibn Qudama ya ainihin ƙari. Gashi a ƙasa sai yace naqalan an Fatihul Majid, ya dauko wannan magana ne daga littafin Fatihul Majid a cikin ainihin shafi na 310 ainihin hudu. Littafin Fatihul Majid sharhi ne na kitabut tauhid wanda ainihin al-Imam Abdurrahman ya rubuta, shi ainihin Muhammad bin Abdul Wahhab babban malami ne na shi littafin Fatihul Majid asalin shi littafin kitabut tauhid na ainihin Muhammad ibn Abdul Wahhab kireke shi suka hadu suka yi ainihin sharhin shi. Muhammad bin Abdul Wahhab wani hamshakin malami ne wanda yake ya kware a cikin ainihin aqida, ya kuma kware a ainihin cikin fikihu, sai ya zan ya taso a bisa mazhabi na Hanabila aqida ta salaf. Abin mamaki kuma Allah madaukakin sarki shike aikata abin da yaso. Uban shi malami ne shi Abdul Wahhab, amma sai zan a hannun uban nashi ya karatu tare da uban nashi sufi ne mai bin dariqa, amma kuma sai Allah ya fitar mishi da shiriya ta hanyar wannan karatun da uban ya ainihin karantar da shi, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa so da dama wanda ke dauke da ilimi yakan kai shi zuwa ga wanda yafi shi fahimta shi. Sai ka je ka karantar da mutum karatu, karshe sai waye gari yafi ka fahimtar karatun. Sai za Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ku isar da abin da kuka ji daga gare ni, wanda ya halarci makarantar ya je ya kaiwa wanda bai halarta ba karatun da akai. Sai Annabi yace saboda so da dama wanda ya ainihin halarta, wanda bai halarta ba yakan fi fa'idantuwa ma fiye da ainihin wanda ya halarta so da dama. To sai zan Allah cikin ikon shi ya wannan tsari. Muhammad bin Abdul Wahhab ya tashi ya fara wa'azi, suka fara ainihin takin saka da manyan malamai na sufanci waɗanda a lokacin sun yi ƙarfi a ƙasashen Hijaz, ƙasar da aka fi sani da ƙasar Saudi Arabia da makamantansu a yanzu. To shikenan Allah cikin ikon shi malamai suka yi ta kai ƙara, ai wannan bawan Allah yana wa'azi, yana zagin su, yana kafirce shehunan su, kaza kaza, sai a hana shi wa'azi. Sarki Saud kakan su Fahad kenan, wanda sakamakon shi ake cewa ainihin kasar Saudi Arabia. Wannan sarki asali ba sarki ne irin sarki na gargajiya kawai ba, a'a sarki ne kuma malami ne. Shi yasa sarautar sai bace ƙarfi akan shi ba, malanta sai tafi ƙarfi akan shi. Don haka ko yanzu aka zo rubuta tarihin shi al-Imam ake cewa, ba a cewa al-Malik, sai dai al-Imam ainihin Saud, Jami'atul Imam ainihin Saud al-Islamiyya da makamantan haka. To babban malami ne kuma babban sarki ne. Shikenan sai samu Muhammad bin Abdul Wahhab yace suna kawo kararka, suna kuka da kai, sai a hana ka karatu, sai a hana ka wa'azi. Shikenan sai shi Muhammad bin Abdul Wahhab yace a'a, abin da ya kamata a yi sai a zo a ainihin zauna da ni da su, sai a tantance ina gaskiya take. Shikenan sarkin ya ga to wannan mas'ala ai mai sauki ce, an kawo kararwa ne, a zauna da shi a ji dalilan shi ko rashin dalilan shi, sannan a san mataki da za a dauka. Manyan shehunai, manyan malaman gari suka ce ai ba zai yi su zauna da shi ba. To shikenan sai aka bar shi ya ci gaba da wa'azi. To karshe da abu ya kasaita, sai ainihin har suka yi ta'addanci suka shiga gidan shi wata ran da daddare za su kashe shi. Allah cikin ikon shi sai ya ketarar da shi. Haka ɗaya daga cikin manyan malaman kasar Najd ya bada tarihi a cikin littafin Unwanul Majid fi tarihi Najd, babban littafi ne wanda yake juzu'i biyu akan tarihin kasar Najd, kasar Najd ta riyata Saudi Arabia. To anan ne fa shikenan wannan malami ya zo ya rubuta littafi Kitabut Tauhid, kamar yadda dabi'ar manyan malaman salaf. Kitabut Tauhid al-Imam Ibn Manda ya rubuta littafi Kitabut Tauhid. An samu wani babban malamin mu professor ainihin wato a Jami'ar Islamiyya Kulliyatud Da'wa wa Usuluddin al-Ustaz Ali Nasir al-Faqihi ya yi ta hakikin wannan littafi a cikin mujalladi uku, Kitabut Tauhid na al-Imam Ibn Manda. Sa'annan akwai Kitabut Tauhid na al-Imam Ibn Khuzaima. Haka manyan malamai suka yi tarbuce Kitabut Tauhid, shi ma sai ya rubuta Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal ibad, sunan littafin kenan, littafin tauhidi wanda tauhidi shine haƙƙin da Allah ya azawa bayi. To shine wannan littafi da kake gani sai aka samu daya cikin jikokin shi mai suna Abdurrahman sai yazo yin sharhin littafin ya sa mishi Fathul Majid budin Allah madaukakin sarki wanda ya cancanta da a girmama shi sharhu kitab at-tauhid sharhi ne na littafin tauhidi ma'ana wa walidin wa ma walada kenan kaka yayin littafi jikan shi yazo yayin sharhi aka zo kuma dai shi Muhammad Abdurrahman din nan alƙalamin shi bai kafe ba ya sake dauka ya rubuta sharhi akan dai kitabut tauhid ya sa mishi qurratu uyunil muwahhidina sanyin idan masu tauhidi sharhu kitabut tauhid shi ma sharhi ne na littafin tauhidi qurratu uyunil muwahhidina wannan na tauhidi na aqida ba qurratul uyun wannan littafin mu na mu zage zagin zariya nan da ake karantawa na batsa na fasikanci wani littafi ne karamin littafi sheidani ne shi kanshi littafin wannan littafi batsa da rashin kunya da duk iskanci da ka sani yana nan saboda haka sai kaga suna karantar da shi a soro suna biya maka shi suna siffanta maka duk wata mace da ta taho da hijabin ta ne da menene da ka kalle ta duk ka san sirrinta saboda fasikanci a soro ake karantar da wannan littafi kana zuwa kace qurratul uyun kana neman shi duk cikin zariya an san shi manyan malamai suna ta karanta shi suna karantar da shi saboda karatu ya wadata wannan kenan ya kamata ka san bambanci wancan na tauhidi wannan na batsa ne wancan na mutanen kirki wannan na sheɗanu ne ana nan kuma sai wani jikan nashi ya taso shi wannan jikan nashi sunan shi Sulaiman shi Sulaiman malamin tauhidi ne malamin aqida malamin hadisi to sai ya zama duk a gidan gaba daya ya fi su zarcewa ma'ana ya kai matuƙa a wajen ilimi tare da cewa har zuwa sa'ad da aka kashe shi yaro ne matashi shekara shi 32 ya dauki littafin kakan shi kitabut tauhid yayi mai sharhi cikakken sharhi ya sa mishi taysirul azizul hamid sauƙaƙewar Allah buwayayyen sarki kuma wanda ya cancanta da a gode mishi sharhu kitabut tauhid shi ma sharhi ne na littafin tauhidi wannan jikan Muhammad ibn Abdul Wahhab ne wanda wani dan nashi ya haifa kamar yadda wancan Abdurrahman jikan shi ne wanda wani dan nashi ya haifa shi Muhammad ibn Abdul Wahhab yadda Allah ya bashi tsabagen karatu haka Allah ya bashi ƴaƴa sai kuma ƴaƴan Allah bai maiza su ƴan iska ba sai Allah ya sa ƴaƴan masu gaji yadda ainihin gidan su yake duk gaba ɗaya malamai ne masu da'awa zuwa ga tauhidi zuwa ga aqida to shikenan yana cikin wannan sharhi ya kai dabda zai shiga babu taswir babun hukuncin hotuna da sauransu shine sai aka samu Ibrahim Basha wani sarki ne na kasar Habasha a wancan lokaci sai ya shigo garin waɗannan mutane kuma a lokacin nan mutanen kasar Turkiya dariku suke bi yana shigowa garin Huraimila sai ainihin manyan malamai suka ce gashi dama ya fitine su shi Sulaiman shikenan sai aka hada baki da wannan ainihin Basha din da waɗannan shehunnai aka kama shi Sulaiman aka je aka kai shi makabartar garin su aka sa bindiga aka yi fatafata da naman shi aka kashe shi bai kuma wannan sharhi ba wannan sharhi shine kuka ga muke karantawa anan inda muke karatun Taysirul Azizul Hamid shi yasa kaga ana karatu duk inda dan dariƙa yake ko bai da lafiya sai ya watsake ya ji yana wata rashin lafiya sabuwa daban ta ma'ana kuma saboda wannan littafi ne ya kai matuƙa wajen dukan bid'a gaba ɗaya yake wa bid'a kaf daya shi yasa suka ga mataki akan shi kawai su kashe Sulaiman kashe Sulaiman ba a bakin komai yake ba domin abin da ya rubuta gashi wanzaje ne jama'a mun gane wannan da kyau ko to waɗannan ainihin littafai ya kamata kai ka je ka karanta su ka ga me ke cikin su kar wani kawai ya je lalata tunaninka ai kai hankali ai littafan Yahudawa ne ai littafan ƴan mushan ne ai littafan kafirai ne ka je ka karanta ka ga me ke ciki yanzu mu ummi ka magana game da littafan dariqa da na shi'a sai mu ce ku je ku karanta ku gani to amma su sai ce kar ku karanta a kar ka karanta ma'ana ba a so ka gane haƙiƙani kenan to ana nan sai aka samu wani babban malami sunan shi Taqiyuddin al-Hilali wannan malami mutumin kasar Maghrib ne babban malami ne ya iya turanci ya iya larabci ya iya faransanci sa'annan a addinance kuma ƙwararre ne wajen Qur'ani da Sunna to amma kafin ya kai ƙwarewa wajen Al-Qur'ani da Sunna dariqa shi ma yake bi sai ya isa Madina da ainihin charbin shi na dariqa to shikenan da ya tafi a lokacin Al-Allamatu Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Allah ya gafarta mishi a lokacin bin Baz shine vice chancellor na Jami'ar Islamiyya wato shine mataimakin shugaban Jami'ar Islamiyya dake Madina to shine sai shi Taqiyuddin al-Hilali ya bada labarin irin abubuwan da shehunansu suke mu wasiya in je Makka, in je Madina, ku yi katsantsan, akwai Yahudawa, akwai kaza, akwai kaza, yana gaya abin ba irin abubuwan da malamansu suke gaya musu. To anan dai daga cikin abubuwan da aka gaya mai, kai hankali, akwai wani littafi Fathul Majid sharhin Kitabut Tauhid, ahir karka sake idan kai kalli littafin nan. Yace to ya karbi wannan wasiya, to amma yanzu yazo ya zauna da Sibin Baz, wanda aka ce Yahudawa ne shi, bai ga Yahudanci ba, ya ga mutane ne kwararrun malamai bayan Allah, tsoron Allah. To yaya kenan? Sai dauki littafin Fathul Majid da sharhin Taisirul Aziz Al-Hamid da sauran littafai ya karanta, sai ya ji ya gamsu. Da ya tashi komawa hutu, an ba da hutu, za a koma ainihin gida, wannan zai tawo Najeriya, wannan zai tawo, kamar yadda Imru'ul Qais yace, walillahi aina marra amin tafarruqin ashatta wa an amin firaqil muhassabi fariqan minhum dhahibun qibala kabkabi. Yace mamakin Allah, an aka tashi aikin hajji, kaga irin yadda mutane, wannan ya kulla kayan shi yana Najeriya, wannan ya tafi Ghana, wannan ya tafi Sierra Leone, wannan ya tafi kaza, an tafi hutu, kowa ya tafi kasa sosai. Shi Taqiyuddin al-Hilali ya dauki Fathul Majid sai ya tafi da shi kasansu, amma sai ya dabara da awa, sai ka iya hikima, sai ka iya dabara, in kai musu al-kafira ba za su fahimta ba, dan su ma kafircin ne a kansu. Dan haka sai ya yage bangon littafin Fathul Majid, ya yage sunan di, ya yage duk wani abu da ya shafi Muhammad ibn Abdul Wahhab, ko ya shafi Wahhabiyya ko kaza kaza, sai ya bar tsuran matanin littafin tare da sharhin Fathul Majid. Da yaje sai ya samu dattijan malamin su Sheikhin Dariqa, yace ala gafata malam akar makallahu tajul awliya kaza 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 kaza, ga littafi na gani an ba mu sadaka a Makka, amma nace bazan yi nazari ba har sai ku manyan malamai kun yi nazari, kun ga abin da ke ciki. In ya kamata mu duba, mu duba, in bai kamata mu duba ba, shikenan matsala ta zan cikin sauki. Malami ya karbi littafi ya karance shi tun daga har ƙarshe, yace mishi kai ina ka samu wannan littafi, yace sadaka aka ba mu a Madina. Yace wannan littafi tun da nake ban taba karanta littafi mai bayanin tauhidin da manzon Allah ya zo da shi kamar wannan. Sai shi Taqiyuddin yace ala gafata malam, wannan shafin Kitabut Tauhidi tare da sharhin Fathul Majid da kace mu yi hankali kan mu karanta. Ina ma'anar wannan maganar? Shi ma malamin cewa yake ka a karanta bai taba karanta ba, shine sai wannan almajiri ya taimake shi ya kawo littafin, din sai yayyage shafin da sunan da komai, sai bar matanin gundarin karatun. Algafata malam a duba mana, malam ya duba ya nazari, shine yace tun da yake bai taba karanta littafin da bayanin tauhidi irin na manzo Allah kamar wannan littafin, malamin yana jin haka cewa to wannan shine Fathul Majid, sai da ya fadi ya sujuda, fa kharra raki'an wa anaba, ya sujuda irin ta Annabi Dawuda, ya fadi ya tuba ga Allah, yace ashe mun ta zagin bayan Allah ba mu karanta abin da suka rubuta. To ka dubi yanzu mafi yawanci abin da ake yi mutane, ke sai a ce ku yi a hankali, la tasma'u li hadhal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibuna, kar ku saurari alqur'anin nan, in ana karantawa ku yi ta hayaniya har yadda muryar ku za ta rinjayi muryar mai karatun. Haka kafiran Makka suka rinka taro, suna committee, suna meeting, a hada kai da wannan, a hada nan, a ce kar a sake a saurara manzo Allah in yana karatu. Matukar yazo ya fara karatun, ai ta iskanci ana hayaniya har muryar in iska ta rinjayi muryar shi yadda ba za a ji karatun shi ba. To duk wanda yace kar ka sauraruwa ne, kar ka karanta littafi kaza, ka ce dan me, in shi ya karanta ya gane sharrin da ke ciki, me yasa ba zai so wani ya karanta ya gane sharrin ba, in kuma shi bai karanta ba, ban masu bincike su karanta mana. Jama'a an gane wannan da kyau ku? To kun ji a takaice tarihin Fathul Majid kenan a tarihin duniyar ilimi. To in ce daga daga haka ce na kurya kasha kashi, nan gida in muka dawo Kano akwai babban malami Al-Doktor Sheikh Aminuddin Abubakar, kowa ya san Aminuddin Abubakar shugaban kungiyar ainihin jama'atu da'awa fi Nigeria, babban malami ne a garin Kano yake, gidan shi yana Suleiman Crescent, yana da masallaci, yana da makarantar Islamiyya, yana da makarantar secondary, yana da da'awa ta yada addinin Musulunci. Aminuddin na daga cikin gwarazan matasa waɗanda fiye da shekara 25 waɗanda kansu ya waye akan sunna tun lokacin suna matasa, yayi NYS din shi a Kaduna tun 1978. Sa Aminuddin na daga cikin manyan jagoran matasa waɗanda suka jagoranci matasa a nan garin Zaria, aka yi Islam only, duk wanda ya san haka ya san haka. aka zo malam Aminu bin ya sanya karatun littafin Fathul Majid a Kano a wajen 1980 zuwa 82 har zuwa wajen 86. An karanta littafin nan ana bayani tsakanin magariba da isha, sai ɗan ɗariƙar Kano sai suka hura wuta suka rinka hana mutane kar a sake a je Suleimani Crescent. An yi wani masallaci a Suleimani Crescent ana batar da musulmi, Yahudawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, an yi masallaci ana batar da musulmi. Yan mission suka yi ta propaganda, ƙarshe da suka ga propagandar su bata ci ba, sai suka ba da fatawar a rinka siyan littafin Fathul Majid ana zuwa ana kona shi, har wanda ma ya siya ya kona yana da lada na musamman, shehun dai sun ba shi lada. To dan haka shikenan mai dai manyan masu kuɗi suka yi ta dagewa a jekan kaso kurmi a siyo littafin Fathul Majid katan katan, lokacin naira 8 naira 7 da ya tsada ne ya zama naira 10 Fathul Majid gardaga. Sai a tafi can hanyar DUK in ka kama daga ainihin kafin ka kai zuwa kofar gidan Kaya, nan in ka bar wajen su kofar ainihin kofar ruwa ne suke cewa kana wucewa daidai inda wani injina suke na nefa da sauransu, da an wuce a komuri da in doki ya mutu da a Kano ko doki ya samu matsala sai a je a tattara a zuba mai kanan zura a koda shi, daidai wannan wurin ake zuwa ake kona Fathul Majid a lokacin wajen shekaru 10 kuma shekara ainihin kamar shekara 15 zuwa shekara 14 da suka wuce. To wannan barnar da aka rinka a kasar nan kenan game da wannan littafi na Fathul Majid. To wannan littafi na Fathul Majid kai ka karanta gani, in yace maka babin da ke bayani akan guru da laya da kambu kafirci ne, sai ce saboda Allah ya ce, saboda manzon Allah ya ce, saboda sahabbai sun ce, saboda tabi'ai sun ce, iya magana da yake cewa kenan. Ba shi da ta cewa a cikin littafin shi Muhammad bin Abdulwahab sai ce a cikin wannan babi ga matsalolin da muke fahimta, wannan babi ya rantar da mu haram ne saboda waccan aya, haramun ne sun ce hadisi kaza, haramun ne su waɗancan malamai sun ce ka, je ka karanta littafin ka je ka ga me ke cikin da kai kake ganin ya saba maka. Allah da manzo Allah ne ya saba maka, ba Yahude ne kai, Nasari ne. Mun fahimci wannan da kyau. Kuma me ya ilimi dama ka Ibn Qayyim yace al-ilmu lillahi qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwih, Allah yace manzo Allah yace sahabbai sun ce shine ilimi, haka ba ilimi ba an yi dai abin da yake yi. Je ku karanta littafin Fathul Majid ku gani. To mu kasashen bakaken fata tukari, malaman mu su cuce mu, yan boko su cuce mu, yan siyasa su cuce mu, sarakunan gargajiya su cuce mu, kowa gaba daya an hadu an yi wa bakin fata rabi. Allah ya yi ka baki, kuma suna neman su mai da zuciyarka baka, da wanne zaka ji? Ba za su yaddan ka ya waye ba, ka duba ka gani shin gwamnatin soja tana son ka ci gaba kai bakin fata, ko gwamnatin farko, ko ku sarakunan gargajiya, ko kuwa malaman, ko kuwa limaman, tantance su wane ne suke son ka ci gaba. Wannan malami za ka je ka zauna gaban shi, Allah gafarta malam, kuna da hanyar da za ku yi mana mu tafi makaranta zuwa kasar waje, Jami'ar Islamiyya Madina, Ummul Qura a Makka, Saudul Islamiyya a Jidda ko Riyadh, ku taimaka mana ko Masar ko ina mu tafi karatu. Sai ka ji ya ce abin ne yayi tsauri kaza kaza, amma duk ƴaƴan shi suna can, gantali suke karatun suke, sai a tura su tinda ƴaƴan shi. Idan waɗannan malaman suna koyi da Malam Abubakar Gumi, haka Malam Abubakar bai, tafi ka je ka duba ka gani ɗan shi kwaya ɗaya ne yake kasar Makka yake karatu, Dr. Ahmad, medical doctor ne, likita ne, likita sosai na Bature, da kanshi ya nemi makaranta, amma Malam Abubakar Gumi shi ba ta dai ne ma, shikenan kwaya ɗaya na can Makka. Ƴaƴan jama'a ya ta taimakawa, waye bai yadda rawanin Malam Abubakar Gumi rawanin malamai bane, babu shi, sai dai shedani. Mun fahimci wannan da kyau. To kaga malaman Allah kenan, al-ulama'ur rabbaniyun. Sardauna a matsayin shi na dan siyasa, duk sa'ad da kaje ofishin shi da ainihin kukan bukata kaza, zaka je makaranta Ingila kana so a dauke ka aikin soja, takaddun makarantar ka basu cika ba, baka cika, sai ya ce a a ka ci tunda dai kai musulmi dan Allah, ku dauke aiwa bi sauki gaba, ai da ne ce ni na samu tsawon ai goni. Duk da haka ya Ingila suka yi, su yanzu da ke kirarin suna son Sardauna su yi ta jawabi, su sawo alkyabba, duk baki daya gaya mini guda biyu kwarara waɗanda suke haduwa su biyu su kwatanta aikin Sardauna kwaya ɗaya cikin ayyukan Sardauna guda ɗari. Babu. To suna ƙaunar ka kenan. Nan ko ma sarakunan gargajiya ka gani, sarakuna waɗanda suka amsa sunan sarakuna ne su na musulunci, yar sarkin birnin gwari wannan gwari dan dama shi malami ne karami malamin islamiya ne a Kaduna tafi kaje ka shiki tashi kaci da irin makamantan nasarakuna ne suke fitowa karara su nuna su sarakunan musulunci ne har Allah ya isa suke in aka ce musu sarakunan gargajiya ne musuluncin suka tsaya shi suke in aka je wurin taro ba dai baka isa ka ce yayi latti ba in aka ce karfe 10 ranka ya dade karfe 10 ake gaita ka 10 anan za ta yi mishi babu wata larura da za ta zo a ce ai sarki ba zai sallah yanzu ba a dole yanzu nan zai tashi sallah karshen ta shi ya muku limanci to ya jama'ar musulmi abinda ake so shine ku gane wallahi tallahi ku bar kan mutane ya waye ku bari mutane su samu ci gaba ka tafi kasar Ghana yanzu ka je ka ga dindin yaya waɗanda suka kware game da ilimin boko manyan su magabatan su sun taimake su waɗannan manyan dalibai wanda ya zama director wanda ya zama commissioner wanda ya zama minister sai a ce a tattaru ina kannan mu waɗanda ke makaranta wannan bai samu halin zuwa jami'a ba wannan bai samu aiki ba wannan bai samu kaza ba a tattara sai a taimaka musu ba kana tunanin ƴaƴanka bane domin wannan kujerar da kaje ai ba ƴaƴanka ne suka zabe ka ba da matanka dan da zaben ƴaƴan da matanka ne wallahi ko kofar gidanku ba za ka wuce ba ko ƙuri'an mutum da danginka kakafta wuce ƙuri'a 100 ne to kai da ake nuna ƙuri'anka to amma da ka samu daga ƴaƴanka ka zama kure ba kure na Naija ba fa mun fahimci wannan da kyau jama'a ya kamata jama'a su gane wannan a kashin gaskiya saboda Allah ana ha'intar mutane tafi gane din nan da kaje ka ga daliban da suka gama jami'ar islamiya fiye da shekara 30 tuntuni kansu ya waye tafi kasar Sierra Leone kaje ka ji Sierra Leone nan da kake ji sai kaje ka ga dalibi sai ka ga mutum musulmi in ya zo fara maka kira'a ya fara maka kiran sallah sai ka ji abin gwanin bandadi in banda kwanan nan yaushe ne aka fara gyara kira'a a Najeriya siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin eh wannan da hausa yake karatu ba karatun qur'ani bane wannan kuma kaga mutun ya zo kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar hayya ala yana runguma bango wannan ba kiran sallah bane amma fiye da shekaru 20 30 kaje kasar Ghana kasar Sierra Leone kasar Senegal kaje kaji dan Ghana na kiran sallah ko kaji dan Sierra Leone ko dan Senegal in yana kiran sallah kamar Balarabe kuma makogoran ku iri daya na tikari ne nashi ma na tikari ne ba na gol bane me yasa sun karbi ci gaba amma mu nan an ki duk inda aka kawo ci gaba sai malaman su tattare kuma cutar ku suke su sai su koma daka sai su je duk kasusuwan da aka karanta su je su saurara duk littattafan da aka rubuta su karanta amma ku sai ku yi a hankali mudan ku yi a hankali za a batar da ku akwai manufa ba ku gane bane su me yasa suke saurare kuma sai bayan shekara uku sai su fito maka da wannan abin da suka hana ka sai su ce AI gaskiya ne bayan abin ya wuce masu koyarwa sun riga sun wuce wannan su sun samu kasusuwan sun samu tafan sun koya sun wuce ko kuma sai a hana ku ya kamata to gaskiya saboda Allah tikari bakaken fata su rinka tunani akan waɗannan abubuwan amma ba haka ba da wanne zamu ji tura sun galabaita iyayenmu da kakanninmu sannan kuma mu zo kuma yanzu dangin mu kuma tikari su ƙara samu Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Ku je ku karanta littafin Fathul Majid, littafin Taysir al-Aziz al-Hamid, littafin Qurratu Uyun al-Muwahhidin, littafin Sharhin Aqidat al-Tahawiyya da manyan littattafai na aqidar Salaf. Ku je ku ji bayani na gaskiya dalla kamar littafin Ash-Shari'a na al-Imam Abubakar al-Ajurri, mujalladi 6 ne littafin nan. Akwai littafin Usulul I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jama'a na al-Imam al-Lalika'i mujalladi 5 ne akan aqida dukka je ka karanta irin waɗannan tafan ka ji bayanai na gaskiya kuje ku yi karatu Allah ce waye ikra kuje ku yi karatu haka Allah madaukakin sarki ce kuje ku yi karatu ikra ku yi karatu Allah bai ce karatun boko kadai banda na arabiya ba ko karatun arabiya ba kai boko kai arabiya kwakwalwarka Allah ya shirya maka ita za ta iya diban abubuwa birjik sai abinda kai ka diban mata amma babu karatun da zaka zuba a kwakwalwarka a ce wai wannan bai samu wurin shiga ba kwakwalwar ta ciki babu Allah ya kiyaye sadisan malami na 6 qala al-allama ibn al-qayyim rahimahullahu babban malami ibn al-qayyim Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya fadi fi bada'il fawaid a cikin littafin shi bada'ul fawaid ibn al-qayyim al-imam muhammad abu abdullah babban malami ne shi kanshi da ka ganshi rukuni ne a bid'a ibn al-qayyim shi kanshi da rukunin bid'a ne Allah ya yi mishi gamdakatar ya kwace shi ta hannun babban malamin shi ibn taymiya yazo ya gane addinin musulunci sau da kafa shine fa ibn al-qayyim sai ga zama bai same shi ba Allah ya bashi dimbin karatu yadda ka san kallon lauhul mahfuz yake in ya tashi zai maka rubutu akan mas'ala zaka yi mamaki da yazo ya tattara ɗan bid'a tun daga fir'auna ya fara manya manyan rukunan bid'a ya tattaro su na ciki da waje sai ya rubuta littafi akan su yasa wannan littafin annuniya nuniya ta ibn al-qayyim waƙe ne yayi fata-fata da ɗan bid'a wajen baiti 300 da wani abu da nun guda yake karewa kawai tun daga farko har ƙarshe shi yasa aka sa nuniya da yazo ya gama sai ga kuma ai sahabbai ma ya kamata a yabe su ya kamata a wasa su manyan malamai manyan masu bin sunna sai zo kuma yayi alminiya ita kuma tana karewa da munjayi yayi bi sunna a cikin ta ibn al-qayyim yazo ya rubuta littafin bada'i'ul fawaid littafin bada'i'ul fawaid littafi ne da ibn al-qayyim ya tattara kusan a ce matattara ce ta fa'idojin ilimi fa'ida game da tafsiri aqida nahwu larabci ilimin geography ilimin mathematics ilimin physics ilimin komai ibn al-qayyim in ya danga wata fa'ida sai zuba ita sai ya sa mishi bada'i'ul fawaid fa'idoji masu dadin karantawa al-badi' mai dadin ji mai gwaninta mai hikima to wannan littafi a mujalladi biyu yayi shi to a cikin wannan littafi ya faɗi wannan magana kuma ibn al-qayyim baban shi babban malami ne domin baban shi ainihin rector ne na makaranta kamar matsayin makarantar kamar polytechnic shine qayyim al-jawziyya sunan makarantar al-jawziyya to al-qayyim ma'ana director kamar rector na poly to shine sai ake ce mishi ibn al-qayyim al-jawziyya dan director polytechnic ko kace ibn al-qayyim sai ka ta kai ibn al-qayyim ba ibn al-qayyim ba ibn al-qayyim dan rector baban shi babban malami ne dan malam ne yayi halin malam waqad dalla qawluhu ta'ala ibn al-qayyim yace maganar Allah madaukakin sarki da Allah yace wa min sharrin naffasati fil uqadi Allah ka tsare mu daga sharrin masu tofi a kudurce kudurce wannan aya da ita da wa hadithu Aisha radhiyallahu anha da hadithin Aisha to waɗannan aya da wannan hadisi sun yi nuni ala ta'siri sihiri akan cewa sihiri yana da tasiri dan da sihiri bai da tasiri Allah ba zai ce a nemi tsari daga gare shi da sihiri bai da tasiri ba zai manzon Allah tasiri ba sallallahu alaihi wasallam wa anna lahu haqiqatan kuma sihiri yana da tabbas cewa yana afkuwa intaha bayanin ya kare sai malam yace naqalan an hamishi fatihul majid shi malam wahid abdussalam bali bai dauko maka wannan magana daga bada'iul fawaid kai tsaye ba ya dauko ta ne daga ainihin hashiya wato ta'aliqin da aka yi a ƙarƙashin littafin Fathul Majid shafi na 315 ta'aliqil Arnaut ta'aliqin Abdul Qadir ko Shu'aibul Arnaut to sai ya ce in kuma kana son ka koma asalin littafin Bada'iul Fawaid din ka duba Bada'iul Fawaid din a cikin juz'i na 2 shafi na 227 in asalin kake son kuma a inda ya dauko ne diddai gashi nan ka ji malami na 6 kenan as-sabi malami na 7 قال ابو العز الحنفي رحمه الله الامام ابن ابي العز الحنفي يا تكايتاني نن يجي ابو العز الحنفي ابن ابي العز الحنفي مي لتافين شرح عقيده الطحاويه ايتاتشي شرحي ببان شرحي تككي قوسشي game da littafin al-aqidatu tahawiyya littafin al-aqidatu tahawiyya kuma wani babban malami ne mutumin anguwar taha a kasan masar الامام ابو جعفر الطحاوي babban malami ne a aqida da ainihin hadisi ya zauna ya rubuta wannan littafi takaitacce ne kwarai da gaske kamar yadda galibi jama'a sun san shi tunda muna karanta shi amma littafi ne wanda yake ya tattaro aqidojin dukkanin manyan malamai kamar yadda al-allamatu subki yake fadi yace alhamdulillah dukkan mazhabobin nan da ka gansu to aqida su daya mazhabin malikiya shafi'iyya ahnaf Hanabila yace wanda dukka ga ya fandare to daga baya ne ya kidangi amma asali duk wanda ka gani yana malikiya to kyakkyawar aqida yake da ita ba shafi'i kyakkyawar aqida yake da ita ba hanbali kyakkyawar aqida ba hanafi saboda manyan limaman dukkan su suna daga cikin limamai na salaf in kaga inda za su sabani to wajen mazhabi ne amma aqida fa guda daya ce aqidar su to shine malamai da dama sun yi sharhi to malamin da yafi tsayawa yayin sharhi akai shine wannan malami Ibn Abdul Izzi Al-Hanafi ya zauna yayi mata sharhi dalla-dalla don babban malami ne ya kware a fannoni na ilimi da dama. To da yazo sai ya budada sharhin ta yirin karaddi ga ɗan bid'a kai tsaye. To shine lokacin kuma aka yi rashin sa'a, gwamnati ce ta ɗan bid'a, kuma suka ce da ruwansu sun ji sun gani akan addini. Shikenan fa aka je aka rarrabawa alƙalai kofi-kofi na wannan littafi, ai ga wannan malami ga sharhin da ya. Alƙalai suka yi nazari, kowane alƙali sai ya ce akwai wata matsala da yake tuhumar Ibn Abil Izzi Al-Hanafi, sai da alƙalai 80 suka yi mai shari'a akan wannan littafin da ya rubuta. Amma da yake babban malami ne, dukkan su 80 din nan sai da ya kada su. Ka faɗi kaza wuri kaza, me yasa ka faɗa? Sai ya ce Allah ne ya ce ka. Sai wannan magana Ibn Taymiya ya ce, kun ji na ce Ibn Taymiya cewa ne Allah ya ce, annabi ya ce. Don haka ake so duk sanda zaka zunguro mas'ala da kara, to idan in ka zunguro ta kasan in ta fado zaka iya sa hannunka ka tarbe ta. To Ibn Abil Izzi Al-Hanafi